الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شاءكو قوتا جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبون إيرة اليهود دا أشرين دا بيو وان دي 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 دا ليا قوتا أغوست شكرا تدبو بيو دا ليا مناكرات لتاف تمام المنة في التعليق على فقه السنة نا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه مناكر قشن القاعدة الثانية ka'ida ta biyu daga cikin jeren giyar ka'idojin da yake kawowa waɗanda ke da alaka da ilimi na mustalahul hadith da ilimin usulul fiqh da ilimi na ainihin alqawaidul fiqhiyya waɗannan mas'aloli baki ɗaya malamin ya tattaro yake ainihin karantarwa shi yasa sai ka ji wani wurin ka'idan mustalahu ce wani wurin ka'ida ce ta ainihin usulul fiqh wani wurin ka'ida ce ta ainihin fiqhiyya a wurin to sai malam yace رد الحديث المضطرب تنكو دي حديثي مضطربي معنى وانن قائدة تيد ذات كرانتد دكي تشيوا دكي تشيكين إرن حديثان دباء كربي أكوي واني حديثي ميسونا المضطرب تمينيني شي المضطرب دي تمييسا باء كربان شي مييسا باء ايكي دي شي مي دليلي أكن هكا مالا يتشي علم مما سبق آنفا daga bayanan da suka gabata a dazu an san cewa annami shurutul hadisi sahih yana daga cikin sharudan ingantaccen hadisi Allah ya kuna muallalan kada ya kasance mai illa to malam sai ya ce a dazu domin shi a lokaci guda yake rubuta wannan ainihin karatun gaba daya da mu muke karantawa a yanzu don haka mu karatun da muka kwana tun makon da ya gabata shi kuma sai yake cewa a dazu ma'ana karatun da muka yi wancan mako daga wannan karatun zaka san cewa yana daga cikin sharuɗa na hadisi ingantacce kada ya kasance mai illa mun karantu wannan a baya sai ce fa'alam to a yanzu ka sani anna min ilalil hadith al-ittirab yana daga cikin illa ta hadisi a samu ittirabi kalmar ittirabi batta a haka duk wanda ya tambaye ka in ya so ka fassara mishi ita kamar yadda zaka zo ka ji in ba haka ba ma'anar kalmar ittirabi in aka koma wa harshen Hausa shine raurawa ko rashin zama wuri daya ko ainihin wato abin da yake kai da komowa ko abin da bai tabbata ba to amma a wurin malaman hadisi wata ma'ana suke nufi wadda tana da alaka da wannan fassarar ta harshe kuma tana bayuwa zuwa ga ainihin wato wata ƙari akan wannan ma'anar don haka abin da yafi daidai shine menene hadisi muttaribi to za mu zo mu ji kakkace hadisi mai raurawa a menene hadisi muttaribi to za mu zo mu ji sai ya ce to yana daga cikin illa ta ainihin hadisi a sami ittirabi a ciki wa kad qalu fi wasf al hadith al muttarib haqiqa malaman hadisi Allah ya gafarta musu da suka zo siffanta hadisi muttaribi sai suka ce huwa alladhi takhtalifu ar riwayatu fihi shine hadisin da riwaya take da sabani game da shi fayarwihi ba'dhum ala wajhin sai a samu wani ya ruwaito shi a bisa wata fuska wa ba'dhum ala wajhin akhar mukhalifun lahu wani kuma sai ya ruwaito wannan hadisin ta wata fuskar da ba wadda ta saba wa waccan fuskar ta dazu ma'ana hadisi daya ne sai wani yazo sai ya ce kaza wani in yazo sai ya ruwaito irin wannan maganar amma wadda kuma ta saba mata misali ne mana a makon da ya gabata nace mana waɗannan misalan ne mana ne don mu fahimta sannan sai a zo ai misali a aikace a ce wannan ya zo ya ruwaito cewa malam ya ce farillan alula guda bakwai wannan kuma sai ya zo ya ce malam ya ce farillan alula guda uku ta ya za a iya hada uku da bakwai to ya zan magana ɗaya ce lallai dai malamin ya faɗi amma wannan ya ruwaito a bisa wannan fuskar wannan ya ruwaito a bisa wannan fuskar amma sai malam ya ce ba wai daga an samu sabani irin wannan za a kira muttaribi ba wa inna ma nusammihi muttariban idza tasawatir riwayatani sai in karfin riwayoyin guda biyu sun yi daidai wa daida sannan za mu iya kirayen shi muttaribi wannan da ya ruwaito da wancan da ya ruwaito suka saba wa juna akan magana daya karfin su daya a wajen nagarta ne ko a wajen abin da da wannan ya cancanta wannan ma ya cancanta to sai zan karfin su daya amma kuma maganganun da suka ruwaito guda daya ce amma kuma ta saba sai ya ce amma idza tarajjahat ihdahuma bihaythu la tuqawimuha al-ukhra yace amma in aka samu daya daga cikin maganganun nan tarin jayi daya ta yadda yake dayar ba za ta iya daidaituwa da ita ba bi an yakuna rawiha ahfaza aw akthara suhbatan lil marwi anhu ta hanyar yazan shi mai riwayar nan da aka ce an karkata tashi tafi karfi ya kasance yafi dayan karfin hadda ko kuma yafi dayan lazimtar wannan malamin nasu da suka ruwaito kun ga yanzu an gaya mana hanyoyi biyu daga cikin hanyoyin da ake gane tarjihi hanya ta farko ita ce wane ya ruwaito wane ma ya ruwaito wane sai aka bincika sai malamai suka ce ai wane din nan siqatun sabtun amintacce ne kuma tabbatacce ne akan amincin shi ma'ana hadisin shi ya zama ingantaccen hadisi kenan wane kuma malamai da suka zo sai suka ce ai wane saduqun shi kan mutumin kirki ne to baka hada saduq da siqatun sabt kai ko da fika ma kai tsaye baka hada shi to sai ya zan wannan saduq ya zan wannan siqatun sabt to ya ainihin rinjaye shi kenan jama'a mun gane wannan da kyau wannan yana daga cikin hanyoyin tarjihi sai ya zama wancan me yasa aka karkata gare shi li'annahu kana ahfaz min al-akhar saboda yafi dayan karfin hadda yafi dayan kiyayewa ko kuma mulazama wane yazo zaman shi tare da wannan malami shekara biyu rak amma wane tun yana dan islamiya yake karatu hannun wannan malamin har malamin yazo ya rasu wajen shekarar shi 30 a hannun malamin ko 40 yana karatu to in aka samu irin wannan da ya shekara 3 ya ruwaito cewa malam ya ce kaza wannan da ya shekara 30 a hannun wannan malamin ya ce kaza to sai a karkatu zuwa ga wannan wanda ainihin ya ce malam ya wato ya shekara 30 tare da malam amma wannan irin karkatuwa ba za ta yiwu ba sai in nagartarsu kuma ta yi daidai anan don inda zai yiwu wancan da ya shekara 3 tare da malamin shine mahaddaci wancan kuwa ma makaryaci ne to ba zai yiwu ma tun farko a kalli wai tsawon shekarun wannan ba amma wane mai nagarta to yanzu gashi sun ruwaito magana ɗaya daga wurin malaminsu amma maganganun sun saba sai a ce to yanzu cikin su biyun nan wane ne yafi lazimtar malamin wane ya shekara 3 da shi wane ya shekara 10 ko wane ya shekara 3 wane ya shekara 30 ko kuma wane ya ainihin zo in aka zo aka yi karatu gaba ɗaya shikenan wane kuwa gidansu ɗaya da malamin ko yaushe suna tare bayan an biya wa jama'a karatu yana tare da jama'a zai kuma samu malamin ya biya mishi karatu na musamman sai a ce to wannan yafi lazimta don haka sai a karkata zuwa ga shi wanda yafi lazimta ta ainihin wannan malami din ina fatan mun gane aw ghayra zalika min wujuhit tarjihati almu'tamada yace ko kuma ma dai wata fuska daga cikin fuskoki waɗanda malamai ke bi suke karkatuwa zuwa ga maganar wane ita tafi daidai akan wane sai yace amma su fuskokin sai yace almu'tamada sai waɗanda ake dogaro akan su wato ba kowace fuska ce ta tarjihi ake iya dogaro akan ta ba ba wai ko menene kawai wani yace a to ai saboda kaza wane ai a duniya ya shekara 70 wane ko ai saurayi ne to kaga ko wanda ya shekara 70 ai yafi wanda yake shekara shi 40 ko wanda yake shekara 30 to wannan kaga fuska ce ta tarjihi amma ba mu'tamada bace ba abad da ake dogaro akan ta bace a karkashin wannan abinda ainihin muke cewa shine sai ka tsaya ka ainihin karanta littafin al-i'tibar fi ma'rifatin nasikh wal mansukh na al-imam al-hazimi a muqaddima shi ya kawo hanyoyin da ake bi ake tarjihi wajen ilimin usulul fiqh ne wajen ma'rifatun nasikh wal mansukh ne a cikin hadisi da abubuwan da suke da ainihin alaka da ainihin waɗannan don haka sai malam yace to in aka samu wani dalili da zai sa a karkata zuwa ga riwaya kaza fal hukmu lirrajiha to hukuncin ainihin ana karkatuwa ne zuwa ga ita riwayar da tafi karfi wala yutlaqu alaihi hina idhin wasful muttarib a irin wannan halin to ba za ainihin asiffanta shi wannan hadisi da cewa ya zan muttaribi ba, don me an samu sabani kan wani yace kaza wani yace kaza, amma wani yafi karfin hadda, to wanda yafi karfin hadda shi za a karba kai, wancan kuwa aje shi, amma karfin su daya lazimta su ga malamin daya komai da koman su daya, to aka kasa gane riwayar wane ne wanda take tabbas, to shikenan sai a ce to shi hadisin ya zama muttaribi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai yace wala lahu hukmuhu, kuma ma kamar yadda aka ce ba za a siffanta shi da ittirabi ba, to ba zai dauki ainihin hukuncin muttaribi din ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Me hukuncin muttaribi? Shine ar-radd, wato ba za a ture shi ba kenan, tunda an karkato akan cewa abinda wani ya ruwaito shine daidai, abinda wani ya ruwaito ba shine daidai ba, to sai a dauki abinda yake daidai a aje abinda ba shine ainihin daidai din ba. Babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi yace thumma qad yaqa'u al-ittirab fi matn al-hadith, sannan kuma shi ittirabi din nan yakan faru a cikin matnin hadisi. Me matnin hadisi? Shine maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato dukkan hadisi ya cancanci ya zan yana da abubuwa biyu. Na farko al-isnad ko as-sanadu, abul gudani, ma'ana sarkokin mazajen da suka kawo hadisin. Sannan na biyu shine matnin, to matnin ita ce doron maganar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shi ittirabi din nan malam yace yakan faru a cikin ainihin matni, a cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Masu riwayar sai su ruwaito sai su saba ma junan su, sai yace wa qad yaqa'u filisna fil isnadi, kuma shi wannan ittirabi yakan faru a cikin isnadi ta hanyar mazajen da suka ruwaito. Sai yace wa qad yaqa'u zalika fi rawin wahidin, wannan yakan afku ga mai riwaya guda daya, ya zan mai riwaya guda daya ne, amma in wane yazo sai yace wane, sai yace Muhammad dan Abdullahi dan Idris, wani kuma in yazo sai yace Muhammad dan Abdullahi dan Ahmad, wani kuma in yazo sai yace Muhammad dan Idris dan Ahmad, kaga akan mutun daya kowa ya ruwaito, to sai a kasa gane shin yanzu cikin kudin nan ku uku da kuka zo ku fama labari kuka ce Imam Malik ya karantar da ku hadisin da ya karbo daga Muhammad, kai sai ka ce dan Abdullahi dan Idris, wannan yace Muhammad dan Abdullahi dan Ahmad dan Musa, wannan yace Muhammad dan Musa dan Idris, to dukkan ku kun ce daga Imam Malik, kuma Imam Malik daga mutun daya yayo, to yaya waɗannan mutanen suka kaso haka? Kaga yanzu ittirabin ya faru akan mutum guda ne a cikin isnadin. Sai yace wa qad yaqa'u mirwatil lahu jama'a, yace kuma yakan ainihin afku ta ainihin riwaya ta masu riwaya da yawa waɗanda suke tarin jama'a, wato zai iya faruwa ta mai riwaya daya, zai iya faruwa ta masu riwaya da dama waɗanda suke taruwar jama'a ne, duk akan iya samu a cikin isnadi daya a samu sunan wane ya rikice, wane ya ruwaito da kaza, wane ya ruwaito da kaza, haka sunan wane ma ya rikice, wane ya ruwaito da kaza, wane ya ruwaito da kaza. والاضطراب موجب ضعف الحديث, yace shi dai ittirabi yana wajabtar da raunin hadisi, matukar ya tabbata cewa an samu ittirabi a cikin hadisin nan, wajibi ne, lallai ne, dole ne, tilas ne wannan hadisi ya zama muttaribi, li isha'i, ya zama ainihin mai rauni. Sai ce li isha'arihi bi annahu lam yudbat, saboda ainihin wato ji da ake yi akan cewa wannan hadisin ba a kiyaye shi ba da kyau, domin kai ka zo ka ce mana kaza, kai ka zo ka faɗi wannan maganar amma sai ta saba, wani ma ya zo ya faɗi irin wannan maganar na uku shi kuma daga cikin ku shi ma kuma sai ya saba, magana ɗaya ce gaba ɗaya, amma kuma dukkanin ku sai zan babu wanda ake da tabbas akai, to wannan maganar za ta sa mu ji cewa to babu shakka dai yanzu ba a haddace maganar nan daidai ba, to tunda haka ne to hukuncin ta a tunkuɗe ta, to ina matsayin ta shine rauni kenan, to yanzu wannan sunan ya kamata a bata a irin masu rauni din, dan rauni rauni ne, amma a cikin masu raunin to wannan iri shine sai a ce al-muttaribu. Mun gane wannan al-muttaribu. Sai malam yace al-muqaddima, ka duba littafin al-muqaddima, muqaddimatu ibn salah, a shafi na 103 zuwa shafi na 104, wannan ainihin a wata bugu kenan, a bugun da ke hannuna na darul fikri shafi na 44 zuwa ainihin shafi na 45. To wannan magana da Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo ta ne daga ainihin littafin Al-Muqaddima ta Ibn Salah. Sai yace summa daraba ala zalika masalan hadith al-khatt alladhi qawwahu al-muallif. Sannan ainihin sai shi Ibn Salah sai kuma ya buga misali. Menene misalin hadisi mutaribi? Sai buga da hadisin ainihin zane a wajen sutura. Wani hadisi ne? Shine hadisin da aka ce Abu Huraira ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ɗaya daga cikin ku zai yi sallah ya sanya ainihin wani abu a gaban shi, in bai samu wani abu ba to koda zane yayi, to sai Ibn Salah sai buga misali da cewa kaga wannan hadisin, to hadisi ne wanda yake muttaribi. Jama'a mun gane wannan da kyau? To kalmar da ya kamata ka faɗa wa Bahaushe inda zaka samu kakarka ko kakanka dattawa wanda zai ce to shi yana son ya san meye muttaribin nan da Hausa, sai ka ce mishi rudaddiyar magana, magana mai rudani tafi ainihin ya fahimci hakikanin menene kake nufin da kalmar muttaribi. To sai ya buga misali da wannan ainihin hadisi wanda shi al-muallif mai littafin fiqh sunna as-Sayyid Sabiq ya karfafa hadisin, ya ce hadisi ne mai karfi domin ya dibo maganganun wasu malamai irin maganganun su Ibn Hajirin, irin maganganun su ainihin Ibn Hibban, ya karfafa wannan hadisi. Sai Ibn Salah ya buga misali da cewa wannan hadisi ainihin wato muttaribi ne. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa sayati ar-raddu alayhi bi idhnillahi ta'ala fi fasl as-sutra, da iznin Allah madaukakin sarki raddi bayani zai zo dalla dalla a faslin da za a zo ayi magana akan sutura a cikin littafin fiqh sunna. Littafin fiqh sunna zai zo zai magana akan sutura ko? To tamamul minna in malam yazo sai ya tattauna wannan mas'alar inda shi Sayyid Sabiq ya karfafa hadisin. To Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani zai tsaya zai raddi ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Kaje ka karanta daga shafi na 300 zuwa 301 a cikin wannan littafi na Tamamul Minna, insha Allah za ka ga bayanin dalla dalla. To kamar yadda na gaya mana a lokacin da ainihin muka fara da ka'ida ta farko cewa duk ka'idar da muka zo insha Allah zan yi kokarin lalubo misali daga misalan da malamai suka yi don ka fahimci misalin a aikace. To me yasa ba za mu karanta misalin da shi Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a fiqh sunna ba? Ai da shi yafi kamata, sai don ai yana cikin wannan littafin. Kuma duk da mun ce muqaddiman nan muke karantawa ta yiwu da izinin Allah, in Allah ya so za mu ci gaba da karatun ainihin littafin Tamamul Minna din ɗaya bayan ɗaya ya shiga kaset. Kaga in muka je yanzu muka ƙetara muka ɗauko misalin, ran da muka zo kuma aka zo aka ci gaba sai zan kuma ana maimai kenan. To don haka ya fi hikima a ɗauko wani misalin da ainihin wani malamin ya yi, koda misalin ya dace iri ɗaya da wanda ke cikin Tamamul Minna, amma zai zama akwai ƙarin bayanan da ba za mu same su a nan cikin Tamamul Minna ba. Shine a wancan mako na ce insha Allah ta'ala zan rinka amfani da wannan littafi At-Ta'liqatul Athariyya na ainihin wato Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Athari, wanda ya shi sharhi ne ala al-manzumatul bayquniya. Ainihin wannan shine kadan daga misalan da zamu rinka karantowa daga cikin wannan littafin insha Allah ta'ala. Don haka malamin yayi misali akan ainihin hadisi muttaribi a shafi na 59 a inda al-Imam al-Bayquni yake cewa wa dhukhtilafin sanadin aw matni muttaribun inda uhailil fanni, yace hadisin da ya zan yana da ittira yana da sabani a wajen sanadi ko a wajen matni, sai yace to muttaribun wannan shine ake kira muttarib inda uhailil fanni a wurin ainihin malaman wannan fanni na ilimi na mustalahul hadith. To menene al-muttarib din? Duk da mun ji daga can fasarar da malam ya kawo mana daga Ibn Salah, sai malam ya ce al-muttarib ga bayani dangane da muttaribi, amma ya ce in kana son ganin gamsasshen bayani sai ka duba littafin Tadribur Rawi juz'in farko shafi na 262 da kuma ainihin littafin Ulumul Hadith ainihin wato na al-Imam al-Hakim an-Naisaburi shafi na 84. Sai malam ya ce wa fi kitabi Burhanish Shar'i fi ithbatil massi was-sara, yace a cikin littafi na mai suna Hujjoji na Shari'ar Musulunci game da tabbatar da cewa aljani yana shiga jikin mutum kuma ya buge shi, a shafi na 171 zuwa shafi na 173, bayanun jayyidun haula al-muttarib, akwai bayani mai nagarta game da ainihin Muttaribi fanzurhu, dan haka kaje ka duba wannan karatu ka karanta. Wannan littafi Burhanu Shar'i littafi ne asali babba wanda Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ya rubuta dangane da tabbatar da mas'alolin aljanu da ruqya da kuma tabbatar da mas'alolin asiri a bisa yadda ya dace a Qur'ani da Sunna. Sai ya zan saboda ganin masu musuncewa aljani na shiga jikin mutum ƙara yawa suke a waɗannan zamanin, ko dai saboda kungiyanci, ko saboda jahilci, ko saboda taurin kai, ko saboda dai wani dalili daga cikin dalilai na masoya zuciya da ƴan bid'a. Sai malamin ya sauri sai ciro babi guda daga ciki, shine wannan, sai aka buga shi a matsayin wannan littafi Burhanu Shar'i fi Isbatil Masi Wassara. A cikin wannan littafin ya kawo hadisin ainihin ya ala wanda yake tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cire aljani da izinin Allah daga jikin wani sahabi mara lafiya. To sai aka samu wani malami dan bid'a sai ya ce wannan hadisi muttaribi ne. To sai Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari sai ya tsaya ya bashi amsa, ya mai raddi daya bayan daya. To anan ne sai ya tsaya ya tattauna bayanai dangane da hadisi muttaribi, shine yake cewa an kana son ganin nagartaccen bayani ka koma ka duba can. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah ya taimake mu. To malam yace al-muttarib huwa al-hadithu alladhi yurwa min qibali rawin aw ruwatin muta'addidina ala awjuhin mukhtalifa. In aka ce hadisi muttaribi shine hadisin da aka ruwaito shi ta fuskar wani mai riwaya guda daya ko wasu masu riwaya da yawa, amma kuma ta fuskoki daban-daban. Yanzan hadisin mafitar shi daya ne, amma kuma duk ya sassaba, ko kuma tarin jama'ar da suka ruwaito sai a samu ainihin sabani a tattare da su. Mutasawiyatul quwwa, sai ya zama waɗannan ainihin wato mutane sai ya zan wato sun yi daidai wajen ƙarfi, ƙarfin su yayi daidai, haddarwa ne ta daidai da haddarwa ne, nagarta da amincin wane ya daidai da nagarta da amincin wane. La yumkinu tarjihu bainahuma, yadda ba zai iya yiwa a hada waɗannan maganganun da ke karo da juna ba. Abin da yasa akwai wasu maganganun da a zahiri in ka kalle su sai ka ce sun yi sabani. Misali riwayar da aka yi daga Asim ibn Kulayb, mas'ala dangane da kada yatsa a salla. Sai zan asalin hadisin daga makaranta ɗaya aka ruwaito, malamin ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nuni da yatsan shi a wajen tahiyya. Sai aka samu almajiran shi kamar guda goma duk sai suka hadu akan ruwaito wannan magana cewa Annabi ya kasance yana nuni da yatsan shi a wajen tahiyya. Sai wannan dalibi guda ɗaya da yazo sai ya ce malam ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nuni da yatsan shi a wajen tahiyya, wa yuharrikuha, kuma yana kada yatsan, yana motsa yatsan. Sai wasu suka ce to kun ga wannan dalibin kwaya daya duk da mutumin kirki ne kuma karfin hadda shi yayi daidai da tasu, to an samu sabani. Don haka ko dai wannan ya zama ainihin ya zan shaf kenan, don ya sabawa waɗancan sauran jama'a waɗanda suka fi shi karfi. Sai aka ce a'a, a tsaya a kalli wannan magana tukuna, ai ba irin ta ake kira sabani ba, domin wannan ya zo da ƙarin ilimi ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kada yatsa. Dukkan su haka suka ce, shi ma ya zo ya faɗi haka cewa Annabi ya kasance yana kada yatsa. Yana miƙe yatsa, Annabi yana miƙe yatsa. To shi da ya zo sai ya ƙara da cewa kuma yana kada shi yatsa. To kaga wannan ai ƙarin ilimi ya zo da shi. Kama a ce wane ya sa riga da jamfa da wando, duk mutane suka zo suka bada labarin haka, sai wani guda ɗaya sai ya zo shi ma ya ce wane ya sa riga da jamfa da wando da takalmi da hula, ba saba musu yi ba, domin maganar da ya zo da ita ba ta rushe tasu ba. Jama'a mun gane wannan da kyau. To wannan yana da kyau in kana harkar ka rinka natsuwa da kyau, in ba haka ba kawai buri-buri ka ce a to ai wannan muttaribi ne, ai wannan shazzi ne, wallahi wata ran kai da kanka ne zaka zama muttaribi a wurin malaman hadisi ko kuma shazzi ne. Shi yasa aiki ne na masu natsuwa. Dan haka kuka ga na gaya muku randa muka fara karatun matinin wannan dinnan, sai tsarin karatun ya canza daga muqaddimar da Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayo, domin muqaddima ce wadda take da alaka da abubuwan da suke faruwa a yau da kullum. Shi yasa zaka ji kasan na daya
da na biyu da na uku duk karatun namu sai kaji kamar yayi zafi matuka kwarai da gaske har zuwa na hudu. To daga lokacin da aka shiga na biyar din nan sai kaga madarar karatun to yanzu za a rinka idan wannan karatu ne na aji. Don haka yana buƙatar ka tsaya ka natsu da kyau ka fahimci wannan abin da aka ce maka hagu aka ce maka ba dama aka ce maka ba. Can da aka tashi cewa akai gabas maso arewa ba gabas kawai aka ce maka ba, ba arewa kawai aka ce maka ba. Can da aka tashi cewa akai in kai yamma kai dama, ba kawai cewa aka yi dama ba, sai da aka ce in kai yamma sannan sai kai dama. Don haka waɗannan ka'idojin in baka natsu ba to gaba ɗaya baka da rabo a cikin ainihin malaman hadisi, baka da rabo a cikin ilimin hadisi. Allah ya kiyaye. To sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha al-ikhtilaf, irin wannan sabanin mushirun bi adami dhabt ar-rawi aw ar-ruwati, in aka samu irin wannan sabanin yana bada fahimtar cewa lalle mai riwayan nan to bai ainihin haddace hadisin ba, domin almajiran shi sun zo wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace kaza, ko kuma kowace makaranta aka ketara sai a samu hadisin ya rikice haka kowa abin da yake fadi daban kuma akan cewa hadisi ɗaya ne. Sai yace iz, domin kuwa يشترط في قبول الحديث كون الراوي ضابطا كما مر آنفا, ان شرطنتا وجن كربان حديثي واجبي ne shi wanda yake ruwaito hadisin ya zan yana da ainihin hadda, yana iya rukun karatu, yana kula da abin da yake dauke da shi kamar yadda aka wuce a dazu, ma'ana Ali Hassan yayi bayani a can baya. To sai yace wa ghaliban ma yakunu littirabu fi sanadi, yace kuma galibi mafi yawancin lokaci ittirabi yafi faruwa a cikin isnadi, a cikin mazajen da ke riwaya hadisi an fi samun rikici anan. Wa qad yaqa'u fil matni aidan, haka kuma yakan faru a cikin matni doron magana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ainihin wato yake faruwa a cikin isnadi kenan. Sai malam yace duba littafin tadribur rawi juz'in farko shafi na 262 amsalatun, ga misalai dangane da ainihin hadisi muttaridi a aikace ta wajen isnadi ina aka samu ittirabi, sannan kuma zai kawo maka misali a aikace na mutuni yadda ainihin aka samu ittirabi. Sai yace awwalan, na farko muttaribus sanad, ga ainihin misalin hadisin da yake yana da ittirabi ne, ittirabin an samu rikicin da matsalar an same su a cikin isnadin ne, ka hadisi abi hurairah radiyallahu anhu, kamar hadisin abi hurairah Allah ya kara mishi yarda cewa idza salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a, idan ɗaya daga cikin ku yana sallah ya sanya wani abu daidai da fuskar shi a matsayin sutura, fa in lam yajid, in bai samu wani abu ba, falyansib asan, to sai ya ainihin kafa sanda, fa in lam yakun ma'ahu asan, in bai samu sanda tare da shi da zai kafa ba, falyakhtut bayna yadayhi khattan, sai ya ainihin yi zane ainihin a gaban shi. To su masu wannan maganar dama dai a yadda suka ce, duk da maganar bata inganta ba, amma muna son ko hadisi bai inganta ba ka tsaya ka fahimce shi tukuna, don ta iya yawa ka haɗu da wanda yake hujja da hadisin, me yiwa shi yadda yake hujja da hadisin ma sai zan ba haka hadisi yake ba, sai ka nuna mai ga dai yadda hakikanin ma'anar hadisin take kuma dai bai inganta ba. Ina ma'ana falyakhtu bayna yadayhi, sai zan ya gilma kenan haka tsakanin dama da hagu kenan, haka zai gilma shi, ba wai ainihin haka ba, dan in yi haka bai zama ya zama tilqa a wajihi kenan, in ya tafi a tsaye, jama'a an gane, amma yadda hadisi yake cewa bayna yadayhi, ma'ana sai mutun yayi zanan a gaban shi kenan, thumma la yadurruhu ma marra amamahu, sannan sai aka ce ba abin da zai cutar da shi wanda ya wuce ta gaban shi, tunda dai ya sa sanda, in sanda bata samu ba yayi zane. To kaga sai malam ya bi ka'ida ta malaman hadisi, sai takhrij, ba wai kawai da ka kawo ai hadisin bai inganta ba, a wannan sai a wurin wa'azi ne ko a wurin tattaunawa wadda take ana neman bayani ne cikin gagga, amma nan ana tattauna matsala ne a aji a ilmance. Sai ya ce rawahu Ahmad, Ahmad ne ya ruwaito shi a cikin mujalladi na biyu na Musnad shafi na 249, wa Abu Dauda da al-Imam Abu Dauda a lamba hadisi na 690, wa Ibn Majah da al-Imam Ibn Majah a lamba hadisi na 923, wa Ibn Khuzaimah da Ibn Khuzaimah a cikin As-Sahih a lamba hadisi na 811, wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi a mujalladi na biyu na As-Sunan al-Kubra shafi na 271, wa Ibn Hibban da al-Imam Ibn Hibban a cikin littafin shi As-Sahih a cikin lamba hadisi na 2361. Duk waɗannan malaman da kaji kakabdin su sun ruwaito wannan hadisi ne min tariqi Sufyan ibn Uyayna, ta hanyar Sufyan dan Uyayna. Kaje da malamai suke aikin su, ka kiyaye a wajen takhrijin hadisi yawan littatafai ba shi ake nema ba, yawan hanya. Akwai bambanci tsakanin littatafai da hanya. Yanzu hadisin innamal a'malu binniyati, duk inda kaje ka same shi cikin Bukhari, Muslim ne ko Abu Dauda ko Tirmidhi ko ina zaka same shi, sai ka same shi dai wannan hanyar ita ce kwaya daya. To inda zaka lissafo littatafai guda 100 sun ruwaito wannan hadisin gaba daya daga Aisha misali, to in ka zo kawai fadi kwaya biyu ya isar, babu amfanin ka cika mana takarda ka sa littafi ya tsada kace Abu Dauda, Tirmizi, Nasa'i, Malik, kaza 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 kaza, sai aji duk gaba daya an Aisha, daga Aisha hanya daya, to in ka fadi littafi biyu ma rak ya isa. Don me? Domin duk waɗannan littafan guda 100 ne da suka ruwaito, ko sama da 100 ko ƙasa da 100, ƙarshen dai isnadin tunda kwaya daya ne. To shikenan babu wata ma'ana ta cika ainihin takarda. Jama'a mun gane wannan? To wannan rashin ƙwarewar a cikin ilimi shine aka samu wasu ƴan bana bakwai, wasu masu tsiwa ga ainihin manyan malamai, sai yasa wani mara kunya sai yazo wai yana cewa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fitar da wannan hadisi ta hanyoyi uku, ni ko na fitar da shi ta ainihin masdari guda 40. To kalmar da ya faɗa shi kanshi ya kasa gane cewa yayi wa kanshi tufka da warora. Shi malam Muhammad Nasiru ya fitar ta hanyoyi uku, shi kuma yana cewa ya fitar masdari littafi. Waɗannan hanyoyin guda uku sune duk suka wawwatsa a cikin waɗannan littafan, don haka babu wata fa'ida, baka zo da sabon abu ba, amma da zai zo da hadisi sai ya zan a cikin nashi tashi hanyar da ya zo, duk hanyoyin sai suka tike ko ina daga mutumin da yake mudallisi ne kuma ya ce an. Kai kuma sai ka je kai ta bincike garin bincike har ka gano wata hanya wadda take ingantacciya ce, inda wannan mutumin da yake mudallisi madadin ya ce an, ya ce haddasana, to sai a ce ji'itana bi shay'in jadidin wa kad ataitana bi fa'idatin fajazakallahu khairan wa asharabakallahu khamran wa labana. Mun fahimci wannan da kyau? To amma baka zo da komai ba, sai kawai cika takarda. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. To shine ainihin sai malam yake cewa duk baki ɗayan waɗannan malaman sun ruwaito sun fitar da wannan hadisi ne min tariqi Sufyan ibn Uyayna, ta hanyar Sufyan dan Uyayna, an Isma'ila ibn Umayya, daga Isma'il dan Umayya, an Abi Muhammadin, daga baban Muhammad ibn Amr ibn Hurais, an jaddihi an Abi Huraira. To wannan isnadi ku tsaya ku nakalce shi da kyau, don daga nan ne din rikicin ya faru, cewa an ruwaito daga Isma'il dan Abi Umayya, shine asalin malamin da ya ruwaito hadisin. To shi kuma ya ruwaito daga ainihin wato Abu Muhammad dan Amr dan Hurais. To wannan mutumin ku rike da kyau, za ku ji daga nan ne rikicin ya faru. Abu Muhammad dan Amr dan Hurais aka ce shi kuma ya ruwaito daga kakan shi, to yanzu waye kakan shi kenan a ƙarƙashin wannan Hurais? An gane? To kakan nashi Hurais an Abi Huraira, daga Abi Huraira. Sai malam yace walahu wujuhun ukhra kathira, wannan ainihin wato hadisi yana da wasu fuskoki da yawa, masu ainihin yawa, muttariba, waɗanda suke dukkansu suna da ittirabi a cikinsu, mutadariba, kuma suna dukan junansu, suna karo da junansu. Zaka zo ka ji su a misalce insha Allah. Sai ce to wannan matsala ittirabi kenan. Fadlan an jahalati Abi Muhammad ibn Amr wa jaddi, banda ma kuma matsalar jahala cewa ba a san shi baban Muhammad din nan dan Amr ba, ba a san kuma kakan nashi Hurais da yace yayo hadisin daga gare shi ba. Kana son bayani? Sai malam yace wanzur at-talkhis al-habir, ka ainihin duba littafin at-talkhis al-habir na al-hafiz ainihin wato ibn Hajar al-Asqalani a cikin juz'in farko shafi na 286, wa sharh al-musnad, da kuma sharhi na ainihin musnad na al-imamu Ahmad ibn Hanbal a lamba hadisi na 7386, wa nasb ar-raya, da littafin nasb ar-raya a cikin mujalladi na 2 shafi na ainihin 80, wa ilal ibn abi hatim, da ilal na ibn abi hatim ainihin wato lambar hadisi na 534 waɗannan gaba ɗaya ana bayyana maka littafan da zaka je ne ka duba dan ka samu gamsassun bayanai ta yadda akai wannan isnadin ya zan yana da ittirabi a ciki sai malan ya ce wa amma hadithul amr bis sutura amma su hadisan dake umarni da yin sutura fa faqad waradat min turuqin ukhra sahiha hadisai sun zo ta wasu hanyoyin ingantattu waɗanda ke umarni da yin sutura dan gargaje an ce wannan mai rauni ne kace to yanzu shikenan sutura kuma ƙarya ce a'a hadisan akwai waɗanda suka inganta sun zo sun tabbatar da umarni da yin sutura wanzur haici in kana son ka gansu ka dube ka duba su fi mishkatil masabih a cikin littafin mishkatul masabih a mujalladi na farko shafi na 241 wasifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da littafin sifatu salah ta muhammad nasiruddin al-albani kenan a shafi na ainihin 72 dan haka sai shi kanshi ali hasan sai yace li shaykhina al-albani na ainihin babban malamin muhammad nasiruddin al-albani kaji wannan kenan in kana son ganin hadisan sutura ingantattu cewa an ce ayi sutura ya aka ce a sa sutura kaje ka duba waɗannan littafan to menene matsalar wancan hadisin kenan sai ya ce fallazi lam yathbut min hadhihi riwaya abinda bai tabbata ba a cikin wannan riwayar huwa al-amru bi an yakhutta khattan shine umarni da cewa mai sallah in bai samu abinda zai sa sutura ba yayi zane din nan wannan matsalar zane din ita ce bata tabbata ba wa wadu al-asa da kuma magana kafa sanda din nan wanda suka zo a cikin wannan hadisin sune basu tabbata ba wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shi yafi sanin dide dama waɗannan matsalolin guda biyu sune suka zankari an ce mutum bai samu sanda ba ya ainihin yi zane to wannan tabbatar da cewa in bai samu sanda ba waye ya kaidi da cewa sanda wannan hadisin to bai tabbata ba waye nuna sai ai zane in ba a samu sanda ba wannan hadisin to waɗannan matsalolin su ne ainihin basu tabbata ba wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shi yafi sanin dede sai ce wali akhina al-fadil muhammad ibn rizq at-tarahuni kitabun mufradun fi ahkami sutura yace akwai dan uwanmu mai suna ainihin muhammad dan rizq at-tarahuni yana da ainihin littafi sukutun da guda akan hukunce-hukuncen sutura sunan littafin kenan ahkamus sutura wa huwa hafilun mufidun yace littafi ne mai cike da ainihin ilimi indai game da sutura ne da sauran wasu matsaloli ma na fiqhu falyuraja yace a koma aje a duba wannan littafin za a samu gamsassun bayanai dangane da ainihin sutura amma yanzu dai an yi maka bayani akan shi asalin wancan hadisin kaji matsalar shi ko to yaya kaifiyar wancan ittirabi yake sai malam yace فهذا الحديث اختلف على راويه wannan hadisi an samu sabani daga kan mai riwayar shi daliban mai riwayar duk sun saba waye mai riwayar wa huwa isma'il ibn umayya shine isma'il dan umayya an samu daliban shi sun kawo sabani daga gare shi ikhtilafan kafiran sabani mai yawa faqila a wata fadar sai aka ce anhu an karbo shi wannan hadisi daga isma'il عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن ابي هريره كما يدا كجا اتان باه تيوا ان كربو شي daga اسماعيل daga ainihin abi amrin an gane wannan da kyau ko to kun ji wannan sabani ne fa can abin da muka karanta shine an abi muhammad daga baban muhammad nan kuma an ce abi amr dan muhammad dan hurayth daga kakan shi kaga wannan ya saba wancan kenan ka ji rikici na biyu ko sai ce waqila a wata fadar aka ce anhu an abi amr ibn muhammad ibn amr ibn hurayth daga shi isma'il din daga abi amr dan muhammad dan amr kaji anan kuma kakan ya canza daga hurayth kuma ya koma amr kuma dukkan su sunan yanka ne balle ya ce dan ladi ne da muhammad zai iya yiwa mutum dan ladi kuma muhammadu ko amma zai iya yiwa dan ladi kuma idris an afwan zai iya yiwa muhammad kuma idris wasu su ce sunan shi idris wasu su ce muhammad to lallai dai a zabi daya haka ne ko to hurayth sunan yanka ne amr sunan yanka ne to a can an ce kakan hurayth anan an ce ainihin kakan shine wa amr sannan a can baya an ce alkunyar abu muhammad anan kuma an ce abu amr duk wannan yakan faru kana da ƴaƴa da yawa wani ya ce maka baban amr wani ya ce maka baban muhammadu to amma cewa kakan a can hurayth anan kuma Amr, to sai a rasa to wanne ne daidai. An gane wannan da kyau ko? Sai ya ce an jaddihi daga kakanshi Hurais ibn Sulaimin, Hurais dan Sulaim an Abi Huraira. Waqila sai mallan ya dige-dige guda uku, ya sake cewa waqila, ya sake dige-dige guda uku ila akthar min ashrati awjuh. Haka dai aka yi maganganu waqila 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 zuwa fiye da ainihin fuskoki guda goma. Sai ya ce walidha hakama ghairu wahidin min al-huffaz kan-Nawawi wa ibn Abdul Hadi wa ghairihima min al-mutaakhirin bi-ittirab sanadihi. Saboda ainihin wannan ainihin matsala aka samu, ba ma babban malami daga cikin manyan muhaddata ba, ba wai guda ɗaya ba, malaman hadisi da yawa muhaddata suka hukunta cewa wannan isnadi ainihin yana da matsala, yana da ittirabi, kamar wa? Kamar Nawawi, kamar Muhammad ibn Abdul Hadi Al-Majirin ibn Taymiyyah ne, da ma waɗansu su da malamai da suka zo daga cikin malamai da suka zo daga baya suka hukunta cewa wannan ainihin isnadi akwai ittirabi ainihin a cikin shi. Sai mallan yace Raji' Fath al-Mughith, kaje ka duba littafin Fath al-Mughith bi sharhi alfiyat al-hadith, sharhi ne na alfiyat al-hadith, alfiya ta Iraki, Iraki ya mata ainihin sharhi, ya sa mata at-tafsira wa at-tazkira. Zamu zo mu ji karshen wannan bahasin mallan zai hujja da ita. Sannan Sakhawi kuma yazo yi wannan sharhin, shine mallan yace kaje ka duba a cikin wannan sharhin juz'i na uku shafi na 222 lil Hafiz al-Sakhawi na al-Hafiz Abu Abdurrahman al-Sakhawi, Allah ya gafarta musu. Jama'a kun ji wannan abinda mallan Ali Hassan ya kawo kenan na misalin wannan. To dan ka ƙara gamsuwa game da ittirabin nan, sai nazo maka da asalin littafin muqaddima ta Ibn Salah. Ga wannan littafin zan karanto daga ciki a takaice, shi ma ka ji bayanan da waɗannan bayanan suna ƙara tabbatar da ainihin wannan ittirabin. Sai ainihin mallan yace wa min amsalatihi ma ruwinahu an Isma'il ibn Umayya an Abi Amr ibn Muhammad ibn Hurais an jaddihi Hurais an Abi Huraira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fil musalli idha lam yajid asan yansibha bayna yadayhi falyakhut khattan. Kun ji wannan isnadin kenan ya kawo shi kamar yadda ka ji a can. Aka ce daga baban Amr dan Muhammad dan Hurais, yace ya karbo daga kakan shi Hurais. فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن اسماعيل هكذا كما يدك كجا هكا دينن تو ان سامو اينهم بشر دان مفضل ده روح دان قاسم هكا سكا رويتو شي daga اسماعيل جماعه من غانو wannan da kyau ko. ورواه سفيان الثوري عنه عن ابي عمرو بن حريث عن ابيه عن ابي هريره. Sai kuma aka samu Sufyan al-Thawri, shi kuma anan sai ya ruwaito cewa anhu daga shi Isma'il dan Umayya an Abi Amr daga Abi Amr dan Hurais. Kun ga kuma anan can sunan kakan anan kuma sai dawo shine sunan uba Abu Amr a can dan Muhammad dan Hurais, nan kuma Abu Amr dan Hurais. Sai kuma aka ce an Abi ya karbo daga baban shi Hurais an Abi Huraira daga mahaifi daga Abu Huraira. Kun ji wannan rikicin. Sai yace ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ابن سليم عن أبيه عن أبي هريرة. Sai kuma aka samu Humaydu dan Al-Aswad, shi kuma sai ya ruwaito daga Isma'il cewa daga Abu Amr dan Muhammad dan Hurais dan Sulaim daga Abu daga ainihin baban shi daga ainihin Abi Huraira. To warawahu Wahib wa Abdul Waris an Isma'il, sai kuma Wahib da Abdul Waris su ma sun ruwaito wannan hadisi daga Isma'il. Su kuma a tasir riwaya aka ce an Abi Amr bin Hurais daga Abi Amr dan Hurais, kaga daga Abu Amr dan Hurais, kaga anan sunan kakan kuma ya koma shine uba. An jaddihi daga kakan shi, sai kuma aka ce Hurais. Baban Amr dan Hurais daga kakan shi Hurais. To abin tambaya shin da sunan baban shi da sunan kakan shi ɗaya ne? Domin an ce dan Hurais kuma daga kakan shi Hurais, da sai a ce daga baban shi Hurais. To sai aka ce daga dan Hurais kuma daga kakan shi Hurais. Kaji wani rikicin. Wa qala Abdurrazzaq, Abdurrazzaq As-San'ani shi kuma sai ya ce an Ibn Jurayj, daga Ibn Jurayj sami'a Isma'il, yaji Isma'il an Hurais ابن عمار عن ابي هريره دغ هريس دان عمار دغ ابو هريره. سي مالن يتي وفيه من الاضطراب اكثر مما ذكرناه, yace kai wannan hadisin akwai ittiradi ma a cikin shi fiye da yadda kaji mun ambata anan misali kawai muka danyi maka wallahu alam Allah shi yafi sanin daidai al-imam ibn salah kenan littafin da malam muhammad nasiruddin al-albani ya hujja da shi jama'a an gane wannan da kyau ko to wannan shine kyakkyawan misali na ainihin muttaribi kafin mutafi da nisa Imam Malik shi da kanshi ya fadi a cikin mudawwana wanda dan Kasim ya ruwaito cewa al-khattu batil cewa yin zane din nan wayan ba a samu sutura ba a yi zane Imam Malik ya ce wannan shirme ne maganar banza ce jama'a mun gane wannan ishara akan Imam Malik ashe ya san da hadisin amma yana nuni ga bai inganta ba tunda inda ya inganta ya abinda annabi ya ce Imam Malik zai ce batil yana malamin hadisi da fidu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to Ibn Hajar a cikin ainihin littafin shi Ibn Hajarin a cikin littafin shi Bulughul Maram da ya kawo wannan hadisi sai ya ce wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasan yace wanda dai yace wannan hadisi muttaribi ne bai dace ba hadisi ne wanda yake ainihin kyakkyawa to shine waɗannan maganganun sune ke tabbatar maka yaya muttaribin yake sai yanzu ka koma ka gwada tsakanin Ibn Hajarin da sauran malaman da suka yi sabani to yanzu me daidai to fa'idar karantar da kai wannan ilimin ke in ba haka ba in ka koma ka nannada kafa kai nadi ka sa magogi a baki kana ci kana cewa ai malaman duk sun gama aiki a malamai sun yi abin da suka yi in ba haka ba yanzu wannan ya ce hadisin muttaribi ne wannan ya ce hadisin kyakkyawa ne su Ibn Hibban kuwa ma cewa suka yi hadisin sahihi ne Ibn al-Madini ma cewa ya hadisin sahihi ne to yanzu maganganu uku wani ya ce sahihi wani ya ce hasan kaga wannan sun fi kusanta junansu wani kuma ya ce muttaribi to yanzu wacce ce maganar dauka to sai ka ce to ta hadisi na da rikici a watsar da shi wajibi ne a dau hadisi ya aiki da shi to amma ga matsala to ashe dole ne sai a je a koyi kanikancin in ba haka ba ka siyo mota marsandi sai ta lalace sai aka rasa bakaniki sai ka ce to abun bari dai ai jarabawa ce sai ka je kawai sai ka dubi wani karfe kawai a ciki sai ka kwance sai ka je ka siyo wani ashe na Honda Accord ne sai ka kakara mata sai ta ki dauka sai ka ce to shikenan ma tunda dai mota ta zama tana da rikici to a daina ma hawa mota a koma gadan gargajiya jaki shine irin kwatankwacin abin da mutane suke a yanzu basu je sun koyi ilimin hadisi ba in abubuwan suka ruda sai su ce to hadisan ma na da rikici to sai suka kaskashi biyo sai su ce to a koma wa Qur'ani Qur'anin ma baka koya ba zaka ce yana da rikici wasu kuma sai su ce to a koma ma fiqihu fiqihu ma baka koya ba zaka ce yana da rikici haka marsandin can da an je an koya wa ƴaƴa sun iya kanikanci tana rikicewa sai ka koma gefe guda kai alhaji da bakin tabaranka kana shan mirinda ya gyara maka sai ka maka wanke ya ce alhaji ta gyaru ba haka bane ba ta da rikici a wurin shi shi don ya koya ko kai fa da kasiye ta tana da rikici don baka koya ba haka al'amarin nan yake in ka je ka koya babu rikici dan haka yanzu waɗannan maganganun guda uku da akai in ka koma kai ka koyi ilimin hadisi kai da kanka yanzu sai ka tsaya ka binciki me yasa wani yace kaza wani yace ya inganta me yasa yace wani yace hasan ne me yasa wani yace muttaribi ne me yasa kowace ɗaya cikin maganganun nan guda uku tana da manyan malamai mahaddata hamshakai sun kai sun kawo sun mara mata baya to ba cewa za ka yi to kuma duk wanda aka so a dauka ba ai daidai ne dole sai an je an koyi ilimin dan ai ta haƙiƙi in ba haka ba sake dawowa a buga maka misali me yasa nake maka misali da marsandi dan ita ka sani ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun duniya ka sani don haka da ita ake maka misali shin yanzu dan marsandi ta rikice sai ka aje ta sai ka je ka siyo Honda Accord ita ma ran nan ta rikice babu ainihin mai gyara ita ma ka aje ta karshe ina ce kofar gidanka zai zama sabuwar fanteka haka ne ko ba haka ba to amma in aka samu aka je aka koyi kanikancin fa sai a gyara ta to haka wannan harkar haka za a je a koya kuma a je a koya a wurin waɗanda suka iya to shikenan sai zan dukkan wata magana da malamai suka yi mu ba kallon girman wane muke kallon girman nadin shi kallon tsawon shekarun da ya rasu kallon yawan littattafan da ya rubuta kallon yabon da aka yi a'a abinda za a kalla kawai wacce magana ya faɗa me ye dalili ita maganar jama'a an fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai ainihin mu karasa misalin da shi malam Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari ya buga har yau sai ya ce thaniyan muttaribul matni sai kuma menene misalin muttaribul matni hadisin da ya zan a matnin ne aka samu wannan ittirabi sai ya ce marawahu tirmidhi an sharikin an abi hamza an sha'bi an fatimata binti qais radiyallahu anhuma qalat hadisin da ainihin tirmidhi ya ruwaito a ainihin lamba hadisi na 659 da Daraqutni a mujall juz'i na 2 shafi na 125 الإمام الطبري شيما يرويتو ونن حديثي أتكين أينهن تفسير شكينن تفسير الطبري أمجلد نبي شافي نهم سند بقوي والدارمي دا الإمام الدارمي أتكين جزء انفرقو شافي ندري أكود 85 وابن عدي دا الإمام ابن عدي الجرجاني أتكين لتافنش الكامل في ضعفاء الرجال أمجلد نهدو لمب أينهن شافي ندبو ندري أكود 28 سبو دا لتافن أنها da mujalladan ne gaba daya an ba su lissafi gaba daya sai a ce shafi na 1 na 2 na 100 ya kare sai in aka zo mujalladi na 2 sai a ce shafi na 101 102 haka nan haka zaka ji mujalladi na 4 shafin ko kuma lissafin ya kai ainihin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko wattabarani da al-imam at-tabarani fil kabir a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir alamba hadisi na 30 na 3 da ainihin wato na 2 na ainihin wato lamba hadisi na 32 da ainihin wato 24 32 da ainihin 24 ina fata an gane wannan lissafin haka ne ko 32 da kuma 24 lissafin ya zan gwaran cifa 32 32 da kwaya 24 24 ne a sama 32 tana gefe sannan kuma sai ainihin 24 an gano wannan da kyau to sai na yawa 3200 haka ne 3200 da 24 haka ne lissafin an yi gwaranci a dazu babu shakka shi yasa ni kaina al'izmu ma haka fi nafsika an yi ko mawaki ya ce ko gyara ya sani ko bata ya sani da ka karanta abu ba daidai ba kai kanka sai ka sai ya ce wa sharikun sharik din nan da kaji an ce ya ruwaito hadisin sayyi'ul hifzi yana da munin hadda me yake nufi da munin hadda zai haddace abu ras amma sai saba yadda aka gaya mai sai ce malam ya sawo hula ya fito an gane wannan da kyau in yazo sai ce malam ya sawo takalmi ya fito lalle ya haddace an biya mai karatu fil jumla amma ya canza abin da aka gaya mishi wa abu hamza sai a kira shi sayyul hifz wa abu hamza malamin shi kuma da aka ce abu hamza da'ifun shi kuma mai rauni ne wane mutum almajirin sayyul hifz malamin da'ifun to shikenan ki fada ya kwala kenan to menene shi hadisin qalat sai ita ainihin wato wannan mata fatimatu aka ce ta ce su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ani zakati an yi manzon Allah tambaya game da zakka fa qala sai manzon Allah yace inna fil mali la haqqan siwa zakka lalle a cikin dukiya akwai wani haƙi banda zakka a cikin dukiya banda zakka to akwai wasu haƙoƙi da dole ne sai ka bayar da su kamar yadda kake bayar da zakka kun ji wannan hadisi warawahu ibn majah wannan hadisin da kaji yanzu sai ibn majah ya ruwaito shi a lamba hadisi na 1700 da ainihin wato 89 sai ce wa huwa dha'ifun kasabiqihi shi ma sai zan wannan din riwayar ita ma dha'ifi ya ce kamar waccan da ta gabata iz domin kuwa huwa nafsul isnadi irin wancan isnadin ne dai shine nan sai ce wanzur at-talkhis ka duba littasfin ainihin at-talkhis al-habir juz'i na 2 shafi na 160 wa ithafa sadatil muttaqin da kuma littafin ithafu sadatil muttaqin sharhi ne na ihya ulumuddin littafi ne wajen mujalladi ne wajen juz'i ne wajen 30 sharhin iya ulumuddin ne a cikin mujalladin shi na hudu shafi na 105 sai ya ce min hadhal wajhi wannan hadisin wancan da kaji cewa inna fil mali la haqqan siwa zakka sai ibnu majah ya sake ruwaito shi da wancan isnadin daga waccan matar bilafzi da cewa kuma laysa fil mali haqqun siwa zakka in banda zakka babu wani haƙi a cikin dukiya ka duba wannan irin sabani can inna fil mali la haqqan siwa zakka lalle a cikin dukiya akwai wani haƙi banda zakka wannan hadisin kuma sai wani ya sake ruwaito shi ne ta hanyar wannan matar cewa babu wani haƙi a cikin dukiya in ba zakka ba ka duba magana da warora kuma a ce daga makaranta daya an gane wannan da kyau ko قال الحافظ العراقي سي الحافظ العراقي يفدي سي مالن يدغدغ واتو دان مغانا دوغوا تي يا ينكو تا ني سي يجي فهذا الطراب فهذا الطراب سي يجي wannan ittirabi ne wanda la yahtamilu ta'wil ba zai dauki wani ta'wili ba ba wata dabara da zaka misali a ce wani kafiri ne sai kuma wani zo ya ce wani wani ya ce wani ya mutu yana kafiri sai wani kuma zo ya ce wani ya mutu yana musulmi magana daya amma kuma wannan tai dama wannan tai hagu jama'a mun gane to sai malam yace irin wannan itirabi babu yadda za a yi irin wannan sabani babu yadda za ka iya hada shi domin wannan yace lalle a cikin dukiya akwai wani haƙi banda zakka wannan kuma yace babu wani haƙi a cikin dukiya sai zakka magana daya amma wannan tai nan wannan tai nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai malai yace ka duba littafin at-tafsirata wa at-tadhkira a cikin juz'in farko shafi na 245 shine littafin da nake magana dazu sharhin da al-iraqi wa kanshi da kanshi ma'ana shi ya littafin alfiya ta hadisi kuma yazo sharhin ta shi da kanshi sai ya sa mata at-tafsira wa at-tadhkira littafi ne juz'i ainihin uku to shine malai yace ka duba ainihin waccan maganar da aka dauko daga iraqi zaka same ta ana jama'a kun ji wannan shine muttaribi yanzu kaga in kana bin wannan ilimin da ake koyawa a hankali a yanzu dinnan zaka fahimci ashe me yasa malaman hadisi suke kin karban hadisin da basu tabbatar ba kaji irin rigingimin kai kanka yanzu in labari yazo maka guda ɗaya ne labarin amma misali sai azo a ce wane yayi hadari sai azo a ce wane ya mutu sai a ce wani yanzu nan ko minti ɗaya bai kai ba ya bar gurin nan naka duk mutum ɗaya kuma ake baka labari sai ka ce a to jama'a wanne zan dauka ne ba haka bane ƙarshen abin ya dame ka sai ka ce kai duk a tura maganar nan ko mun gane wannan to haka waɗannan ka'idojin ina son ku sani da ka'idojin ilimin usulul fiqh da na ka'idojin fiqh da ka'idojin musalah da ka'idojin tajwidi wallahi ana aiki da su tuntuni tun kafin a kai ga rubuta su tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma din nan ka ne yanzu irin waɗannan labaran aka ce an baka labarai waɗanda suka ruda ka na farko tukuna in ka dubi ɗaya daga cikin masu bada labaran dan iska ne wanda ba za ka iya karban maganar shi ba tun farko kakan hada ta da labarin wancan mutumin kirki kaga ashe kai ma kana tarjihi ko a cikin harkaka ta yau da kullun kaga shine malaman hadisi suke dubi in ka zo kana Hausa ka'idojin nan na nunu sakina nun guda daurariya da tanwini faduwar wasali duk kana bin su a Hausa su ne ake kira tajwidi da aka zo aka ce kai Qur'ani haka saboda baka yadda ba sai ka hau ashariya karshe kuma kana haka a Hausar ka misali ikilabi suka ce shine a samu faduwar wasali ko kuma nun guda daurariya sai ba ta biyo bayan ta misali min ba'adi ga nun guda daurariya ga ba ta zo a bayanta da wasali to sai aka ce kakka ce min ba'adi ka ce min ba wannan karan gunanin nun guda din nan to ya juye ya zama nan min jaye domin da min jaye da ainihin ba din nan su ne za su tafi amma da nun guda da ba to ba za su tafi ba sai ka ce an kawo sabon abu kuma Hausar ka ma in ka zo haka kake misali kalmar da in ka danganta ta ga bala sai zama dan bala haka kake fadi da Hausa dan bala ya kake cewa dan bala kaga kai me iklabi gashi a Hausa haka ne dan bala baka cewa dan bala duk wanda ka ji ko Hausar boko yake yana cewa dan bala dan yaga an rubuta n to bai iya karatun Hausar boko ba dan Hausa ba sa cewa dan bala sannan dubi in ka zo wurin nunun sakina da lamun lamun ba yana daga cikin hurufi na idgami ba to dubi dan ladi baka cewa dan ladi cewa kake dan ladi nunun din gaba ɗaya shigar da ita kake cikin me cikin lanjaye me kenan wannan shine ainihin idgami bi ghairi gunna gashi kai a Hausa an gane wannan da kyau ko dawo wurin dan tani dan tani nan kuma ikhfa'i ne baka ba a jin ka ce dan kai tsaye kuma baka boyewa gaba daya sai ka ainihin sassauta karan nunun din sai a ji ka ce dan tani me kenan ikhfa'i gashi nan kane da Hausa amma da aka zo aka ce kai Qur'ani sai ka zagi malama su malan ya haya ulul Allah ya saka su a aljanna to haka waɗannan ka'idojin yanzu da muke cewa kai su ne za ka bi ka iya gyara hadisan nan ka tafi ka manta kai kanka kana yin haka kawai sai aka aiko ka fita kasuwa sai yaro ya zo ya ce baba bani kudin cefane shikenan sai ka bada kudin cefane ya tafi sai wani ya zo ya ce baba bani kudin cefane me za ka yi anan sai ka dauka ka bayar akalla me za ka yi akalla bincike yaya aka yi da dan aiken farko to shine mai riwaya farko kenan sai ka bincike halin shi ko ya aka yi ƙarya yake tun farko to har abada in ya sake biyo ka yace ba ni kudin ce fa ne sai ka ce ba a baka tamka ba mu guri ba haka bane kaga malaman hadisi kaga haka suke ko da an kama ka kai ƙarya sai a ce shikenan ba a sake karbe saboda gashi nan ma kai ƙarya ce fa ne ko kuna fahimta ina muku misalin ne dan ku gane ɗaya kenan in ka gano gaskiyar wannan wannan na biyu da yazo yace ka bashi kudin ce fa ne zaka bashi ba zaka bashi ba sai ka tura maganar shi ko ka dau ɗaya ko haka malaman hadisi in suka gane wane ne mai gaskiya wane mara gaskiya sai su dau mai gaskiya sai su ki daukan mara gaskiyar to didda zaka dawo ka'idojin sai kaga kowa na aiki da su amma da an zo an ce kai haka a cikin addinin ka sai ka hau bambamin fada mu aban mu yadda iyaye da kakanni suke yi kaza 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 sai a ce ba za a bakka ba rayuwarka tafi muhimmanci a wurinka fiye da addinin ka kun ga gaskiyar ayar dazu ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun zahirin rayuwar duniya sun santa me yasa Allah ya ce zahiri me yasa bai ce duniya ba me yasa bai ce batini ba sai da yace zahiri saboda zahirin kenan suka sani hakikanin duniyar ma ba su santa ba domin duniyar wanda ya san hakikanin ta shine can gaba Allah yake magana da shi a cikin ankabut yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka abinda Allah ya baka a duniyar nan to kai kokari ka nemi lahira da shi to kar ka manta da kuma fa kana da wani rabo anan ainihin duniya ka kyautata wa Allah ka kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata maka yanzu wannan ayar tana nuna wanda ya san duniya kyakkyawan sani shine zai amfani da ita ne mu lahira ko sannan kuma wanda ya kyakkyawan sanin duniya to ba zai watsar da duniya yace shi ba ruwan shi da ita ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta kana da rabo a nan duniya ashe a ƙarƙashin wannan misalan nan da muke yi sun dace da kai ka tsaya ka fahimce su tsaf to haka da waɗannan ka'idoji sai malamai suka bi Qur'ani sai suka bi hadisai sai suka rinka duba yadda Allah madaukakin sarki yake kawo ka'idoji wajen karɓar labari yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bi yadda sahabbai suke bi su ma sai suka bi shine sai suka zauna sai suka tsara wannan ilimin sai suka sa mishi ilmu mustalahil hadis ilimin kanikancin hadisi ko ilmu usulul hadith ilimin da za a karantar da kai hadisi dungurungun din shi jama'ar musulmi muna fahimtar abubuwan nan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai mu ainihin ci gaba da karatu mallan yace alqa'idatu athalitha alqa'idatu athalitha qa'ida ta uku to kaga yanzu duk inda kaji an ce hadisi kaza muttaribini inda ya tabbata muttaribin ne kun gane to ba a aiki da shi sai a tunkuɗe shi ya zama mardud yana daga cikin almardudu kenan jama'a mun gane to me yasa kaji nace in har ya tabbata muttaribin ne saboda akwai inda malamai suke zuwa sai su ce hadisi kaza muttaribini karshe me zai zo ya faru sai ya zan shi hadisin ba muttaribi bane wasu hanyoyi ne aka samu muttaribai amma shi wancan da ya hukunta cewa muttaribi ne iyakar inda ilimin shi kure kenan don haka sai hukunta haka wasu da Allah ya taimake su sai suka fadada ilimi Allah ya sanar da su abin da wancan bai sani ba sai kaji sun ce hadisin sahihi ne a halin ga wani magabacin su can ya ce hadisin muttaribi ne me misalin wannan hadisin da yazo cikin sahihu muslim Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa wanda ya kyautata alwala da ya ida alwalan nan kyakkyawa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan hadisin muslim ya ruwaito shi to sahihin hadisi sai tirmidhi sai yazo da karin riwaya da ya ruwaito wannan sai kuma ya kara da allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina wannan qarin allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina qari ne wanda al-imam at-tirmidhi yazo da shi al-imam ibn abdul barri sai yace wannan ainihin qarin muttaribi ne wannan riwaya ce muttariba sai malan sayyid sabiq a cikin fiqh sunna sai ya dauko ta sai goyi bayan cewa muttariba ce sai malan muhammad nasiruddin al-albani yace a ittirabin ya faru ne a wasu hanyoyi amma akwai hanyoyi waɗanda suke sun kubuta daga wannan ittirabi sai ya bayani ya kawo hujjoji akai kun ga wannan nayi maka misali ne dan ba daga kaji an ce muttaribi a akwai bincike da ya kamata a tabbatar muttaribin muttaribin ne jama'a mun fahimci wannan to wannan binciken zai yiwu ne in ka dauki wata shawara da ne amfani da wata magana da mallan ya fadi a baya cewa an waye gari a yau kullun sababbin littattafai fitowa suke yi waɗanda su littattafan ba wai sababbi bane littattafan me yiwa sun shekarar 1200 ko fiye da haka ko ƙasa da haka amma ba a taɓa buga su ba amma yanzu saboda yadda al'amura suka yi sauki nan da nan sai a buga littafin to ba wai ma fa bugawa ba har in an buga din ma ya shiga kasuwa wasu littafan ma sai a watsa su a cikin shabaka ta internet sai a zuba su a cikin ainihin faifai na internet faifan computer sai zama kana ɗakin ka a nan muciya kake kana da computer ka ka hada internet littafin da aka rubuta a Saudi Arabia a jiya gashi a ɗakin ka ras sai ka buga shi gaba ɗaya kai printing din shi ka fitar da shi gashi tsaf sai ka zo ka yada wa mutane kace jiya aka gama shi jama'a mun gane wannan da kyau to kun ga ashe yanzu al'amura sun yadu ko shi yasa ashe duk wata magana da wani malami ya kamata a tsaya sai a bincika in aka gane eh haka ne haka ne in haka ba haka bane to shikenan sai a dauki abin da aka gano to duk mutumin da ya tsaya iya inda ilimin shi ya kai to bai ainihin rashin mutunci ba bai kuskure bai laifi ba ma'ana a ƙarƙashin wannan wane iyakar karatun shi iya ilimin shi dubi ibnu abdul barri wanda gaba ɗaya ce mishi ake hafizul magharibi mahaddacin yamma inda yammacin duniya ne to ya tare nan gaba ɗaya mun fahimci wannan da kyau shine yayin sharhin muwatta ta imam malik sharhin da ba a taba yin irin shi ba har zuwa yau wannan sharhi yau wajen shekarar shi 1000 ya sa mishi at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani babu abin da ya rage na cikin muwatta sai da ya sharhin shi duk abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi isnadi ne ma'anoni ne lugha ne game da suna har suna sai ya ce wannan suna asali kaji dalilin da yasa larabawa ke sa shi misali sunan talle ko sunan audi ai ba sunan yanka bane me yasa bahaushe ke sa talle me yasa bahaushe ke sa audi me yasa sai ainihin ya kawo duk irin wannan haka har haka yayi walittafi amma ka duba da yazo sai ya ce wannan hadisin mutarbi ne kaga iya nan karatun shi ya tige to bai yi laifi ba malamai suka zo yanzu saboda samun kayan aiki da samun dama da fadaduwar abubuwa yadda a wancan lokacin basu samu basu fadadu ba sai ainihin aka gane cewa wancan magana da gaskiya ce a iya isnadan da yayi ta amma akwai wasu hanyoyin da aka samu a wasu littafan waɗanda shi bai same su domin ai a zamanin shi ne abokin shi Ibn Hazm bai taba ganin Tirmidhi ba bai taba ganin Ibn Majah ba ba wai malaman ba a littafan yanzu kuwa kai da kake saurare na mewa baka iya karanta Tirmidhi ba amma kaje ka siyo shi naira 2000 yana na a ɗakin ka kaje ka siyo Ibn Majah naira 1000 mewa amma baka iya karatun shi ba amma ga babban malami mahaddaci amma bai taba gani ba Ibn Hazm dan haka in yazo cikin muhalla yana magana in yaji sunan Ibn Majah sai ya ce rajulun majhulun wai san shi a wuce da shi sai wance kalar da shi Tirmidhi sai ya ce majhulun wai san shi sai wance kalar da shi ya gaba shin kafi Ibn Hazm tsoran Allah ne ko karatu ko himma a'a ka rayu ne a zamanin da opportunity dama ta saukaku yadda shi bata saukakun mushi ba Ibn al-Arabi ne yaje kasashen gabas Iraki da sauransu yaje ya samu kafin Tirmidhi da Ibn Majah to saboda rikici da ke tsakanin su irin na malamai da yazo sai yace kar ku sake mutumin nan yaga waɗannan littafan don haka har ya mutu sai bai taba gani ba to abinda muke cewa in ka gane wannan ka'idar in kaji malam wane ya ce wannan maganar fa da nake ina amsa wasu dimbin tambayoyi ne da akan yawan yi mini meiwa kuma nan gaba za a ci gaba da yin irin su cewa wai me yasa sai a ga ga wani hadisi wanda alissafa malamai wajen guda 10 da suka gabata sun ce hadisin nan ya inganta wani malami sai yazo a yanzu sai ya ce hadisin bai inganta ba to mutanen da suke wannan tambayar saboda ya riga ya shiga cikin kwakwalwarsu ne cewa ai duk abin da malaman da suka ainihin rubuta to shine gaskiya abinda aka rubuta a yanzu ba shine gaskiya ba to wannan shirme ne a cikin ilimi da malaman da malaman yanzu diddaye ne a wajen karfin hujja ne ake fifita su da Abubakar Siddiq da Abubakar Gumi a wajen daukar magana maganar wa zaka dauka diddaye ne amma a wurin daraja da sahabbantaka Abubakar Siddiq wannan ba a gwadawa da kowa da shi amma Abubakar Siddiq yace kaza Abubakar Gumi yace kaza to karka ce a wa ma zai daga kai kalli magana Abubakar Gumi a anan yanzu sai a dubi me hujja Abubakar da yace kaza me hujja Abubakar Gumi da yace kaza to wace hujja ce tafi karfi da nagarta da inganci to ita ce daidai koda ita ce ta Abubakar Gumi wace ce take da rauni da rashin nagarta da aminci ita ce kuskure koda ta Abubakar Siddiq ce to haka ake a cikin ilimi to amma wannan maganar tana da hadari in ka fade ta a gaban jahilai domin ba za su taba fahimta ba sai su ce ka ce Abubakar Gumi yafi Abubakar Siddiq daraja to shikenan sai ka shiga kuma cikin kundin tarihi jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka mas'alolin yanzu muna tattauna mas'aloli ne na ilimi a harkar ilimi ko to in aka zo tattauna ta tsayawa ake a tattauna shi a yadda ya kamata ba harka ce ta wa'azi ba balle ka ce to ai ku masu rauni ne a sai ku je ran da ake wa'azi ana tafsiri ko ana karatun hadisi ko fiqhu da sauransu amma yanzu ana tattauna mas'aloli ne na ilimi to a karkashin wannan yanzu kamar hadisin can ga Ibn Hajar ya kyautata shi Ibn al-Madini malamin Bukhari wanda aka ce a'lamun a'lamu ahli zamanihi bi ilal al-hadith amma malaman zamanin shi yafi kowa sanin ilimin illa hadisi gashi ya inganta wannan hadisin sai ka ce ga Ibn al-Salahi ya zo daga bayan su bayan Ibn al-Madini ya ainihin raunata hadisin an gane sai kuma ka ce ga Muhammad Nasiruddin al-Albani ya zo duk daga bayan su shi ma ya raunata hadisin ashe daga nan ne zaka gane malamai ba wai ta kalidanci suke da waɗanda suka gabace su ba kowa hujja yake duba Ibn Salah ya zo bayan Ibn al-Madini sai shi Ibn Salahi sai ya saba ma Ibn al-Madini ko ya saba ma Ibn Hibban don shi ya raunana hadisin su kuma sun inganta jama'a mun gane wannan da kyau Ibn Hajar kuma da yazo sai ya kyautata hadisin, sai kuma kaji yana raddi ga waɗanda suka ce ma hadisin Muttaribi ne, da su wa yake? Da su Ibnu Salah yake. Kaga inda ta kalidanci zai yi, da sai ya zabi ɗayan biyun can. Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yazo sai bai ce to shikenan bari in zabi wacce ce tafi ba, a'a sai ya tsaya sai ya bi ka'idojin, su ne formulas, ka'idojin da ya bi sai ga cikin maganganun nan to Ibnu ainihin As-Salah shine ya dace, da yace wannan isnadi ne Muttaribi, hadisi ne Muttaribi. Jama'a mun gane? To ga Imam Malik ma ya raunana ainihin hadisi, duk mun kawo waɗannan bayanan nan cikin tamamul minna. To da wannan za ka fita daga ɗarurukan rikici na awam. Awam su ne cikon gari ba ku da amfani, zauna gari banza, an gane? Su ne awam. Su in ana karatun gaba ɗaya ba sa fahimta, kokari suke da sun fusgi wata kalma ɗaya sai su je su ce an ce kaza, kalmar ba su fahimce ta da ma'ana. Awam su ne za ka ce wannan isnadin mai rauni ne, hadisin sahihi ne saboda yana da wata hanya. To in awam ne sai su ce kaji ba, kaji irin magana ba, kaji irin tifka da warora ba, an ce isnadi ba daidai ba kuma an ce kuma hadisi daidai ne, to ka gani ko? Ko kuma ka ce wannan isnadi mai rauni ne, hadisin sahihi ne, sai dai ce to shikenan, kun ji ko? Ya ce ainihin hadisin ainihin wato mai rauni ne, sai a ce a isnadi aka ce ya kai ammi, ammi jahili kawai shine kalmar da ya kamata a faɗi da Hausa, ko da kalmar jahili ma ai Larabci ce, kattagi, ma'ana abin nan kasgi, kasgi baƙin jahili shine Bahaushe ke cewa kasgi, kattagi shugaba kenan, to kasgi a'a asali da Hausan aka ce kattagi, to kawai komanda ake nufi, to sai Hausa suka fi faɗi ga 'yan caca, to in aka ce kattagi to sai, amma asalin kalmar kattagi to kawai shugaba, don haka Obasanjo ma kattagi ne na 'yan Najeriya ba na 'yan caca ba. An gane wannan da kyau? Alqa'idatu salisa, yace ainihin qa'ida ta uku, at-tadlisu thalathatu aqsamin, raddul hadithil mudallas, raddul hadithil mudallasi, haka ya kamata ka karanta wannan wurin, tunkuɗe hadisin da ya zama shi hadisin mudallasi ne, ka kiyaye hadisin sai a ce al-mudallas, ai wallanjaye fataha sifa ta mafa'uliya, shi kuma wanda ya ruwaito irin wannan hadisin ya zan shi ne ya zama mudallisin, shi ya tadlisancin, shi kuma sai a ce al-mudallisu. To anan inda ana cewa ne tunkuɗa hadisin mudallisi, to sai a ce raddu hadisil mudallis, tun farko ba za a ce alba, sai a ce raddu hadisil mudallis. Amma tun da kaji an ce raddul hadisil mudallasi, tunkuɗe hadisi mudallasi, shi hadisin mudallasi shi ake tunkuɗewa, shi ko mudallisi ba a ture shi, bincike ake akan abin da yi. Jama'a mun gane? To za mu zo mu ji menene tadlisancin, to daga haka sai mu gane to waye mudallisin, to menene mudallas din. Kaga wannan na ƙara gaskata wata kalma da na taɓa faɗi kuma na sha faɗin ta, cewa malaman hadisi da malaman usulul fiqi da sauran malamai da ke da irin waɗannan ilmomi suna magana ne da wani yare wanda yake ba a fahimta irin shi sai an koya. Yanzu in baka san abin da ake nufi ba, in aka zo nan sai ka ce duk an ruɗa ka, tunkuɗe hadisin tunkuɗe hadisi mudallasi ba tunkuɗe hadisin mudallisi ba, domin shi mudallisi shi ne yake ruwaito mudallasi. Yanzu wannan yare ne ko ba yare ba? Saboda Allah, wani in ya muri a gaban shi da aka zo aka ce turmi ture kura, kura ture turmi, turmi ture kura, kura ture turmi, sai ce kai wannan ba Hausa bane, wannan Qur'ani ne ko? Ka gani? Wato ashe yana jin Hausa yake son ya nuna, amma Qur'ani ba Hausa bane, to wani yare ne, ko kun fahimci maganar shi ashe duk abin da akai baka fahimta ba ya zama maka wani yare don haka waɗannan ilmomi ne da ake amfani da wasu kalmomi wallahi in baka je ka koya ba in ka hada kanka ka shiga cikin runtsin waɗannan malaman sai su yi ta magana baka jin abin da suke cewa kana ji kai baka fahimta karshenta sai kai kanka din nan sai a sai da kai a zaune
at-tadlisu thalathatu aqsamin yace shi dai tadlisanci kashi uku ne al-awwal na farko tadlisul isnad akwai wanda ake kira tadlisul isnad wa huwa an yarwiya an mallaqiyahu ma lam yasma'ahu minhu muhiman annahu sami'ahu shine mutun ya ruwaito hadisi daga malamin da dama sun hadu da malamin amma sai ya zan shi hadisin da ya ruwaito a yanzu bai ji daga wannan malamin ba amma sai ya ruwaito da sigar da take rudar da mutane akan kamar ya ji hadisin misali a ce malamin ka ne kowa ya san malamin ka ne sai ya zan ashe rana kaza baka je makaranta ba da aka dawo makaranta sai ka nemi wani dan ajin ku sai karantar da kai hadisan da aka karantar a wannan ranar da ka tashi ruwaito waɗannan hadisan sai ka ketare sunan wannan dan uwanka almajirin nan da ya biya maka sai ka hada kanka kai tsaye ka ruwaito daga malamin cewa an wani daga wani kaga ka rudar da mutane kamar kaji to shine ka ruwaito hadisi da baka ji ba a gurin malamin da kake karatu a wurin shi to kaga yanzu wannan ma yare ne in ba a fasara maka ba za ka fahimta ba jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ce wa kad yakunu bainahuma wahidun aw akthar ta iya yiwa ya zan tsakanin almajirin da malamin a samu mutun daya ko kuma ma a samu fiye da mutun daya tsakanin almajirin da malamin wa min sha'anihi to yana daga cikin sha'anin irin wannan tadlisul isnad annahu wato shi wanda yake tadlisancin da ake kira tadlisul isnad annahu la yaqulu fi dhalika akhbarana fulanun wala haddathana wama ashbahahuma wama ashbahaha baya cewa akhbarana baya cewa malam wani ya bamu labari baya cewa haddathana wani ya karantar da mu hadisi ko wata kalma dake da ma'ana irin wannan wa inna ma yaqulu sai dai ce qala fulanun wani ya ce aw an fulani ko kuma daga wani jama'a mun gane wannan da kyau sai yace wa nahwa zalik ko min as-siyaghil muhima lis-sama'i da dai makamantan irin waɗannan sigogi da za su rudar da mutane a dauka cewa kamar ya ji daga malamin ne tunda bai ji daga malamin ba daga wurin wani almajiri ya ji amma kowa ya saba akan ji shi wannan mai suna Ahmad ya karbo daga Muhammad to yau sai ya zama Ahmad daga Isa sannan daga malamin su Muhammad to sai yanke sunan Isa din to kun ga in yace haddathana Muhammad a yau yayi ƙarya duk da ya saba fadi a abubuwan da yaji to in yazo sai yace qala Muhammadun ko had ko an Muhammadin kun ga mutane sun saba ba ma za a tsaya tunani to malaman hadisi saboda yadda suke bin abubuwa daya bayan daya sai su ce an gano ka nan fa baka ji ba ya aka yi ce ai wallahi rannan kaina ne na ciwo sai to wurin wa kaji sai ce a wurin Isa sai a ce dan me baka fada ba to sai a je a zakulo to shi Isan me matsalar shi sai a je ai Isan yana gengedi in ana karatu to da'ifi ne kenan to shi oho dan haka da zaka yi mutane magudi ka ba mu hadisin me gengedi ma'ana bai ji ta yayiwa bai ji abin da yake ba yazo ya baka kai kuma sai ka goge sunan shi kai mutumin kirki ka karbo daga malaminka mutumin kirki kai tsaye sai a karba nan ku hadisin mai gengedi ne ko kun fahimta jama'a aha to kun ji nau'i na farko kenan wannan shi ake kira tadlisul isnad thaniyan na biyu shine tadlisu shuyukh wa huwa an yarwiya am shaykhin hadithan sami'ahu minhu fayusammihi aw yukannihi aw yunsibahu aw yasifahu bima la yu'rafu bihi kay la yu'raf me ake nufi da tadlisu shuyukh shine me riwaya ya ruwaito hadisi daga wurin wani malami wanda lallai ya ji wannan hadisin daga wurin malamin amma da yake ya san malamin yana da matsala
da yazo ya ce daga Ahmad za ce ai Ahmad mai rauni ne to shikenan sai ya kirayi malamin da wani suna wanda jama'a ba su cika sanin shi da shi ba kowa ya san shi da Ahmad ashe Balarabe shine sunan shi na rana to kawai yau madadin ya zo yace an Ahmada sai yace an Balarabe jama'a yanzu mutumin da ake tsammanin aje an Ahmad sai aka ji yace anil arabi za a taba tunanin wancan ne to kun ga ya kiraye shi da wani suna da ba a san shi ba au yukannihi ko kuma sai ya kikiran shi da suna sai ya kira shi da alkunya Ahmad kowa ya san shi yana zuwa kawai sai ya ce muku an abi idrisa daga baban idris au yunsibahu ko kuma ya mai nasba kawai yana zuwa sai ya ce anil laknawi madadin ya ce muku an muhammad to za ku ce muhammad da'ifun sai ya ce anil laknawi ko anil razi kaga da nasba kenan ya danganta shi zuwa ga garin su ko zuwa ga kabilar shi ko anil khayyab ya danganta shi ko al bazzar ko al bazzaz ya kira shi dai da wata nasba au yasifahu ko kuma ya siffanta shi bima la yu'rafu bihi da siffar da ba a san shi da ita ba kowa ya saba kawai da an zo a ce haddathana ahmad ibnu muhammad ahmad dan muhammad ya ba mu hadisi yau yana zuwa kawai sai ya ce haddathana ahmad al qasir Ahmad Gajeri ya ba mu hadisi. Kun ga ya dauki hankalin mutane. An fahimta kun ga ya siffanta shi da siffar da ba a san shi da ita ba. To me yasa irin wannan yake haka? Kai la yu'raf wai dan ka a gano wannan malamin ne mai raunin. Shi yasa yake wannan kaucewar. To malamai in suka zo sai su ce to bara kullo mai ta wata hanya. Muhammad Ibnu Ahmad sunan malamin ka. Da ka zo kawai sai ka ce an abi idris sai su ce man abu idris why abu idris to sai ka ce Allah muhammad ibn ahmad sai ya ce to dha'ifun in ka ce kai ma baka san shi ba sai ya ce to kai ma baka san shi ba balle mu to rike kayan tsiyarka shi yasa kaga malaman hadisi ake jin haushin su don me duk wanda ya kawo hadisi sai su tsare sai su ce manzo Allah na ciki ina fas sune gatmen na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-allamatu subai mustafa subai yake kira malaman hadisi da ministocin tsaro na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hadha wazirun min wuzara'i dufa'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waziru difa ministan tsaro ne na manzo Allah wannan da zaran an harbo sai ya tare sai ce tsaya haka ake so mu tashi mu kware game da ainihin waɗannan ilmomi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ku rinka kuma bin abubuwan daya bayan daya a hankali sai kaga kana fahimtar abubuwan yanzu wancan tadlisul isnad ka rike shi a yadda yake ka fahimce shi ko to za mu zo maka da misali insha Allah ka rike ainihin tadlisul shuyukh da yadda yake ko to za mu ainihin zo maka da misalin shi to haka ake so ka tsaya ka ainihin fahimci wannan karatun to insha Allah ta'ala sai ya zama ka fahimta ka nakalta babu matsala ainihin tare da kai sai ka je ka samu kaset na video ne na audio ne kane kana bi kana ƙara nazari kana ƙara ji kana ƙara fahimta abubuwan da baka fahimta ba kana tambaya to da haka ne sai ka waye gari ka zama muhaddisi amma baka koya ba saboda kai ne shakwani sai kawai sai ka je sai ka so littafi a kasuwa sai ka zo ka ce ai muna nan muna nazari wallahi ba abin da za ka yi sai kamar yadda ainihin al-walid dan abdulmalik al-walid dan wane ne dan abdulmalik ya fito aka ce balarabe ne dan sarki ne yarima ne guda amma bai iya larabci ba abin takeici kamar a ce bahaushe kuma bai iya hausa ba bai iya ka'idojin nahau ba sai aka hada shi da malamai a cikin daki nahau kawai ake koya mai dare da rana rannan kawai sai aka ce to dai yanzu ana ganin in Allah ya so walidu kam ya samu in dai karatu ne na nahau ranka ya dade to walidu ya samu aka dibo kudi aka biya malamai aka yi musu toshi suka tafi to kai walidu yaya da aka kwankwasa shi sai aka ji yafi da jahilci kafin ya shiga dakin karatu jama'a mun fahimci wannan suyudi ya ba da labari a cikin littafin tarihul khulafa'i saboda haka ka kiyaye so ake waɗannan abubuwan kana bi kana fahimta kana nakalta kana riƙewa to kuma fa aiki ne ja yanzu daga yau ka karu da karatu ko to baba kawai zuwa za kai kai nadi shikenan sai ka dawo da shi irin nadin alkalai ka dawo da shi gaba shikenan kai ka zama malami sai ka sa bakin gilas kai kana daga hanci billahi allazi la ilaha illa huwa bayan kwana bakwai sai abinciki karatun ba komai sai ka zama kamar drone ruwa ba komai in aka zubar sai dai a buga ka ji shi dan 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 dash dama haka malamai suka ce duk inda ka ji duro an buga shi bam 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 yana ƙara ba komai a cikin shi to duk in ka ji mutun ya cika kara ga dan tsiya to bai da karatu kwatankwacin garuwa ana buga ta ka ji gang 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 ba komai ciki kana zuba ruwa in aka buga sai ka ji tana dan 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 to shek kenan ya zama babban malami in ya zama babban malami ba surutu sai karatu amma in ka ji surutu yayi yawa to garuwa ce ba ruwa Allah ya yi lokaci ya insha Allah zamu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe insha Allah